Sanada.
Ita udan ada sabo kida yau.
Ita ada sabo kidan gan.
Baba na cire duhu mai irisi.
Amma ba sai manya a zata yau.
Rara rana mutu hullaye ya ta.
Sari da sura biya ya kira
me zaka fada mu buda.
Musan haka kai na zuba abu kuskunda.
Kashin aswaju. Kashin da tunun bazan zaba.
Sa kwalle dini a sato mi barin memba a jahar Borno.
Sana ta buya ga aswaji shi da kashin mahmoda kunu ya samu gaya asai kallo a barwa Allah a jirgi ne ya lwaje kaya ya aswaji zana zaba
Najeriya kasata
inda kashin mutan shi ce ma babba
Najeriya kasata
ina an ka taba wa zan barewa
Najeriya kasata
na san zaben sinadari wa
Najeriya kasata
baba in yaga maye baiwa baba
Najeriya kasata
kashin aswaji ban barewa
Najeriya kasata
ikram da Kano bazan kibewa
Najeriya kasata
sai kashin aswaji
baba
sai kashin aswaji
baba
aswaji aswaji
sama
sai kashin aswaji sai mai ruwa sa tobi sai mai mun jere
ayere ni yere ni mata
ayere ni yere ni na
ku daukure a ku fito mata
ku daukure a ku fito mata
shiti mata nan ku muke fata
shiti mata nan ku muke fata
dan za su kula da maza mata
shiti mata nan ku muke fata
gudun da arewa mahaifata
nan ku muke yi ku muke fata
ku kare shirin kirki mata
kare shirin kirki
ta za shi na da na yaya ta Mukuto mi APC wanda Gaza ina da kawai na Ina gaunar kuma soyana Sabon ba APC Su aka yi wa lasisi Su karɓi presidency Ronaldo ga Messi Haɗuwar su akwai fansi Muna da kuɗi BC
Farmers and fishers,
aswaju,
ina buje
exporters
Asuwajun
da yan harkar fata
Asuwajun
teachers da event centers
Asuwajun
hada da school teachers
Asuwajun
we for city boy
Asuwajun
you are winning Asuwajun we are happy
Asuwajun
everybody Asuwajun